أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau litinin 10 da watan Ramadan shekara ta 1446 Hijriya wanda ya dace da 10 da watan 3 shekara ta 2025 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mu al-Jami'u Sahih na al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala zan mu tashi muna cikin kitabul amal fi salah zan mu tashi babu rafa'ul aidi fi salati li amrin yanzilu bihi al-Imam al-Bukhari babu na 16 yace baban da ke bayanin daga hannu cikin sallah li amrin yanzilu bihi idan wani lamari ya sabko ma mutum hadisi na 1218 al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa haddathana Qutayba haddathana Abdul Aziz an Abi Hazim an Sahal ibn Sa'ad rahimahullahu ta'ala qala balaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labari ya iso ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabani Amr ibn Auf bi Quba cewa bani Amr ibn Auf suna Quba kana bainahum shay akwai wani abu ya faru tsakanin su na tashin hankali fa kharaja yuslihu bainahum sai annabi ya hutaje sulhun ta tsakanin su fi unas min ashabihi tare da wasu rakiyar wasu mutane daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fa hubi sa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai aka tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hanati salatu salla lokacin ta yammaso fa jaa bilalun ila abubakar lokacin har ya shiga bilal yazo zuwa ga wajen abubakar radiyallahu anhuma fa qala sai ce ya abubakar ya kai abubakar inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad hubisa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tsare shi wajen sulhun can wa kad hanati salatu kuma salla ta zo fa hallaka anta umman nas kana da dama kallimanci mutane qala na'am sai yace i in shi'ita in kaso me yasa yace wannan mun taba hada dan saboda limanci annabi ya la'anci wanda zai limanci mutane kai yace sallar shi bata wuce kanshi ya kasance ya limance su wa rajulun amma qaumun wa hadu mukarihuna mutunan da zai limanci mutane ba a san su ba sallar su ta karbu shi tashi ko goshin shi bata wuce ba har abada haka za su yi tai shi yasa yace in kana so kenan in mutane suna so an samu amincewa su sai in wuce in musu shine dalilin cewa in shi ita fa aqama bilalun salat sai bilal ya tsaye da sallah wa taqaddama abubakar radiyallahu anhu abubakar ya wuce Allah ya rishi fa kabbara linasi yayi kabbara ga mutane wa jaa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamshi fi sufuf sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin sahu ya shiqqa hashaqan yana tsaga sahu can ya ga mana cewa ya hana an ta da sallah ko kuma ana zaman sallah wani ya zo rika tsatsaga sahu yana wuce mutane to shi wannan matsayin shi na liman ne liman dole sai tsatsaga mutane ya wuce gurin limancin shi hatta qama fi safi har sai da ya wuce wa cikin sahu yayi tsaye cikin sahu fa akhadha an-nasu fi tasfihi mutane suka yi tahara tabi sahal yake cewa at-tasfihi shine at-tasfiqu tabi kala yake wa kana abubakar radiyallahu anhu la yaltafitu fi salatihi abubakar ya kasance bayya waiwaye cikin sallar shi saboda an tambaye annabi an al-ittifati fi salati yake huwa ikhtilasun yaqtarisuhu shaytanu min salati al-abd warce ne wanda shaytan yake warce sallar bawa falamma aksara nasul iltafata yayinda mutane ga sun yawaita tabun sai san da wani abu sai ya waiwayo fa iza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a bayan shi fa ashara ilayhi amruhu an yusalli sai annabi ya mushi nuni cewa ya ci gaba da sallah fa rafa'a abubakar yadahu sai abubakar ya daga hannun shi fa hamidallahi ya gode Allah wannan shine mahallu shahiqin bukhari wani lamari ne ya zo abubakar ya daga hannu sama summa raja'a alqahqa harasan nan ya koma da baya wara'ahu a bayan shi hatta qama fi safi sai da yi tsaye cikin sahu wa taqaddama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa salla lin nasi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce gaban ma mutane sallah falamma faraga yayin da ya gama aqbala ala nasi ya fuskanto mutane fa qala sai ce ya ayuhan nasi ya ku mutane malakum himana akwai shay'un fi salati akhadhtum bit tasfi me ya same ku lokacin da wani abu ya zo muku cikin sallah kuka fara kuna ta tabi innama tasbihu lin-nisa tabi na mata ne manna bahu shay'un fi salatihi wanda wani abu ya zo mishi cikin sallah fali qul subhanallahi ya ce subhanallah summarta fata ila abubakar sannan annabi ya juya wai abubakar Allah ya rada shi fa qala ya ce ya abubakar ma manaka an tusalli lin-nas me ya hana ka kai sallah ga mutane hina ashartu ilayka lokacin da ma ka nuni kaga nan annabi ya hana shi ya umarce shi ya kibin umarnin saboda umarni ba na wajibi ba umarni na karamci da mutuntawa kala abubakar abubakar yake cewa ma kana yan bagi ibn abi quhafa ai bai dace ga ibn abi quhafa ba an yusalli dan kaskantar da kai yake cewa ma ga abubakar nasaba kanshi zuwa ga ma'aikin shi an yusalli bayna dai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah gaban ma'aiki alaihi salatu wassalam shine yasa na yi baya kaga kuma annabi ya kyale shi ya tabbatar da shi game da tawadu'un da ladabin da yayi dan ya nuna cewa yayi daidai ba an kira shi ba da cewa ya ki bin umarnin annabi ayi rishin kunya wa qad salafa fi babu wannan hadisin ya gabata a cikin babu man dakhala li umman nas fa ja'a al imam al awwal wanda ya shiga ciki ya ma mutane limanci sai liman kin asali ya zo ya gabata a cikin hadisi na 684 mun ganshi wannan hadisi kuma yazo a cikin babu ma yajuzu min at-tasbihu wal hamdu fi salati lirijal qariban anan kusa hadisi na 2201 cikin al-amal fi salakin hadisin ya gabata an kawo shi nassin shi yace wa rafu al-aidi fihi istislamun daga hannu cikin shi akwai mai kauya wa khudu'un lillah da kuma kaskantar da kai fi ghairi salati abu cikin ba sallah ba fa kaifa salatu ina kuma ga sallah a wajen sallah ma daga hannu mai kauya ne yin saranda ne allati hiya mawdu'atul khushu wanda sallah ita dan kaskantar da kai aka kawo tawaddara'a ila Allah da kaskantar da kai zuwa ga Allah wal hujjatu fil hadis hujja cikin hadisin rafu'us sidiqi dai yadda Abu Bakar ya daga hannun shi bi hadratish shar'i kuma annabi yana nan sallallahu alaihi wasallam walam yunkir zalika alaihi bai mushi inkarin haka ba kene yana daga cikin sunna at-taqririyya dama abin da ya tabbata na sunna ma sabata annabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririr wannan taqariri ne annabi ya tabbatar da daga hannun da ya haka yace alhamdulillah annabi ya tabbatar da shi bai ce mishi ba dan mi ka daga hannu cikin sallah aiki ne kenan tabbatar wanda annabi ya kyale shi bai hana shi ba kawai nuni ne cewa sunna ce wanda ba abun musu ba ba abun inkari ba shine kuma mahallu shahidin da al-Imam al-Bukhari yake nihi a cikin littafin Allah mashi rahama al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar yake cewa yu'khadhu minhu ana dauka karkashin wannan hadisin anna rafa'ul yadaini lid-du'a cewa daga hannuwa ga dan addu'a da makamancin shi a cikin sallah bayya bata sallah walau kanat fi ghairi mawdi'ir rafi koda ba gurin daga hannun bane li'anna hayatu istislam wa khudu da siffa ce ta miƙa wuya da kaskantar da kai wa kad aqarra an-nabi sallallahu alaihi wasallam abubakar ala zalika haqiqa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da abubakar akan haka kenan kamar yadda aka faɗa sunna ce ta qaririyya martaba ta uku a cikin sunna ta annabi alaihi salatu wasallam akwai wani bahasi wanda wani ko na majisar ne ko na doktora as-sunna ta qaririyya min khilal al-kutub al-arba'a sunna ta tabbatarwa a cikin sunan al-arba'a babu na 17 babul hasr fi salah baban da ke bayanin rike tsatso a cikin sallah hadisi na 219 al-imam yake cewa haddathana abu nu'man haddathana hammad an ayyuba an muhammad an abi huraira radiyallahu anhu qala yake cewa nuhiya anil hasr fi salah an hana gami da rike tsatso cikin sallah wa qala hisham abu hilal an ibn sirin an abi huraira anin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na 1220 daidai al-imam yace haddathana amr ibn ali haddathana yahya haddathana hisham haddathana muhammad an abi huraira radiyallahu anhu qala yace nuhiya an yusalli ar-rajul mukhtasiran an hana mutun yayi sallah yana rike da tsatsan shi duk sahabi ya tabbata a musalawul hadisin yace an hana ko an yi umarni ko an umarce mu wannan yana daga cikin abin nan marfu ne kawai marfu ne hukuman ba hakikatan ba yace in ja al-imam ibn al-mulki yace wannan hadisin al-imam muslim ma ya huddo shi abu dauda yake cewa abin da yake nihi da hadisin yadu yadhu ala khasirati mutun ya aza hannun shi a bisa tsatsan shi yana cikin sallah abu hilal kin wannan sunan shi muhammad ibn muslim ar-rasibi ya rawaito wanda suka rawaito hadisi daga gareshi as-sunan al-arba'a wa kuriha zalika anki haka rike tsatso cikin sallah saboda fi'ilul jabbarin al-mutakabbirin aiki ne na masu tsaurin kai da girman kai ko kuma aiki ne na yahudu ko kuma shaydan cewa iblis an geho shi daga aljanna a wannan a haka nan yazo malaman tafsiri sun ce Allah da ya sabko ya geho annabi iblis da annabi adam ya zo kanshi a sunkuye haka shi kuma iblis ya sabko gindin shi hannun shi a bisa tsatso alama ce ta girman kai da cewa ko dai bai damu bai bana dama sabanin annabi adam alaihi salam qalat aisha take cewa haka za ahlun nar fi nar yan wuta ma cikin wuta tsayuwa su kenan rike tsatso wakila wasu kace shine mutun yayi sallah han yana gishingide akan sanda an dauko shi ne daga al-miksara kamar yadda al-imam al-harawi ya fada cikin garibul hadis amma malamai ba wannan suka fada ba wakila wasu kace la yutim ruku'a ha shine ya zamana bai cika ruku'u bai cika sujada kamar ya takaice wakila wasu malamai suka ce shine ya karanta karshen sura ba farkon ta ba wasu kace shine cikin farilla yake cike sura magana da yadda tahi inganci shine ya rike tsatsan shi cikin sallah wanda suka ki wannan a cikin sallah ibn abbas da aisha da nakhai kuma ita ce maganar malik da shafi'i da auza'i da malaman kufa Ibn Abbas cikin mukhtasari kita inna shaytan yaqtur zalika, shaytan ya kasance wannan shine siffar shi rike tsatsu. An rawaito Ibn Umar ya ga wani mutum ya aza hannun shi bisa tsatsan shi cikin sallah, yace hazu salbu fi salah, wannan tsirewa kake a cikin sallah. Annabi ya kasance yayi hani game da haka. Mujahid yake cewa wada uyadu alal hiqo istirahatu ahalin nar fi anna, aza hannu abu sawuya shi ma hutun yan wuta ne a cikin wuta. A cikin sallah mutum ya kasance ya aza hannun shi ya gaji me yake aza hannu bisa wuya hutun yan wuta ne kamar da zai cikin al-musannaf. A cikin hadisin Abi Huraira yake cewa al-ikhtisar fi salati rahatu ahalin nar, aza hannu cikin tsatso cikin abun nan sallah hutun yan wuta ne a cikin wuta. Al-Imam al-Khattabi yake cewa ma'ana shi aikin Yahudawa ne in sun shiga sallah su ne yan wuta. La, ba wai ana nihin cewa yan wuta ba wanda suke dawwama a ciki wa suna da wani hutu, ba su da wani hutu cikin wuta, tunda Allah madaukin sarki yake cewa la yafattaru anhum wa fihim mublisun, ba a yanke musu wannan azaba ta wuta kenan, babu zancen hutu a ciki. Abu Hasan al-Lakhami yake cewa yumkin, yana kan cewa ce rahatum hazal qadr, hutun su shine daidai gurgurdan wannan sanannan abu ne, kuma mutun in ya gaji yana neman wata siffa da zai yi, ko da ma ba zai samu hutu a cikin ta ba. Ba ana nihin ba cewa suna samun hutu, a haka nan suke dai in wuya ta kai musu wuya. Al-Nan al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala yake cewa waqtilifa malamai sun yi sabani fi hikmatin nahayi, cikin hikimar hanin, hikimar da ta sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana gami da mutum yayi sallah yana rike da tsatsan shi, menene sababin, meye dalilin da aka hana? Wasu suka ce li anna iblis uhbita muqtasaran, dan iblis an geho shi daga sama yana ikhtisar, yana rike da tsatsu. Ibn Abi Shayba ya rawaito wannan ta hanyar Humayd ibn Hilal, kamar yadda ibn wannan ya faɗa ma ibn al-Mulakin. Wasu suka ce aiki ne na Yahudawa sai aka hana saboda gudun kamanceceniya da su, wanda shi ma ya hudo shi cikin musannaf daga bani Isra'il daga Aisha. Ibn Abi Shayba ya kara cewa cikin sallah yace la tashabbuhu bil yahud, kada ku yi kamanceceniya da Yahudawa. Dada yace kada ku yi ikhtisari, rike tsatso a cikin sallah, kamar yadda dai ya kawo cikin bayanin wancan, shi ma shine ya kawo shurra sun kasance yanqulu ba'dhum ba'dha, bangaren suna hikaitawa daga bangare. Sai babu na 18, al-Imam yake cewa babu yufakkiru ar-rajul fi shay'i fi salah, mutun zai yi tunani cikin wani abu a cikin sallah, babu na 18. Wa qala Umar radiyallahu anhu, Umar yake cewa Allah ya yarda shi, inni la ujahizu jashi wa ana fi salah, ni ina shirya sozawan yaki na a cikin sallah. Hadisi na 1221, al-Imam yake cewa haddathana Ishaq ibn Mansur, haddathana Rawhu, haddathana Umar huwa ibn Sa'id, qala akhbarani ibn Abi Mulaika an Uqbah ibn al-Haris radiyallahu anhu qala, yake cewa sallaitu ma an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-asra, nayi sallar al-asr tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, falamma sallama, yayin da ya sallama qama sari'an, ya tashi da gaugawa, dakhala ala ba'd nisa'i, ya shiga wajen wasu matan shi, cikin matan shi, summa kharaja, sannan ya huto, wa ra'a ma ra'a fi wujuhil qaumi, yaga abin da ya gani cikin huskan mutane, min ta'ajjubihim, yadda suka yi mamaki li sur'atihi, da gaugawar shi, suna ta mamakin ya aka yi je da gaugawa haka. Fa qala, sai Annabi yake cewa zakartu natina wa ana fi salati, ina cikin sallah natina, tibran indana, wani zinari wanda ba saka a wajenmu, fakarihtu an yumsi aw yabitu indana, naji tsoron ya wuni ko ya kwana a wajena, haki ne na jama'a, fa amartu bi qismatihi, nayi umarnin a raba shi, kaga haki ne na mutane, an amso na zakka. Annabi alayhi salatu wassalam ba zancan ya ci ba, ba zancan azalumci ba, ba zancan haki na al'umma bane a cinye ko diyan shi su yi amfani, a'a, kan ma ya dau lokaci a gidan shi, kaga sallah har an tare sallah cikin sallah da gaugawa yi hutaje, yace a raba wannan abun, a raba shi daga gidana. Kaga yadda amana daga Annabi alayhi salatu wassalam take, kuma wannan sananne ne daga gare shi, yayi umarni da a raba shi. Mahallu shahir kin Bukhari anan, yadda Annabi a cikin sallah ne kaga ya tuna, wa ana fi salati, ina cikin sallah na tuna, ana gama ta kawo da gaugawa ya hutaje ya biya wannan bukata. Hadisi na 1222, al-Imam yake cewa haddathana Yahya ibn Bukair, haddathana Laysu an Ja'far an al-A'raj qala, yake cewa qala Abu Hurairah, Abu Hurairah yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iza uzina bis salati, idan aka yi kiran sallah, adbara shaytan lahu duradun, sai shaydan ya bada baya, yana ta gudu, yana iska, iska mai sauti ita ce durad, hatta la yasma'u ta'zin, ta yadda ba zai rika jin kiran sallah ba. Fa iza sakata al-mu'azzinu, idan mai kiran sallah yayi shiru, aqbala sayyid, sai ya fuskanto, fa iza suwiba idan aka yi abun nan yanzu kun ganan muna cikin bayanin ran nan mun yi bayanin ko mun gani ko kuma a darasin gaba ne zan mi wanda bi sautiyat din wannan na daga cikin hanyoyin wasu daga cikin cututtukan sihiri na hudda aljani a jikin mutun yin kiran sallah to gashi ogan ma gudun kiran sallah yake to su balle kananan wanda aka turo wanda su ƴan gidan shi ne in aka yi kiran sallah la shakka yana hudda su yana kore su fa iza suwiba idan aka yi iqama adbar sai ya bada baya fa iza sakata idan aka yayi shiru aka bada sai ya fuskanto fala ya zalibil mar'i ba zai gushe ba da mutun ya kulu lahu yana ce ma masallaci uzkurtuna kaza tuna kaza malam ya kun yi zikur abinda bai tuna shin hatta la yadri kam sallah har mutun ya zama bai san ba ma adadin sallah raka'a nawa yayi qala abu salmata ibn abdurrahman yake cewa idza fa'ala ahadukum zalika idan ɗayan ku ya aikata haka falisu sharatan yayi sujada guda biyu wa huwa qa'idun yana zamne wa sami'ahu abu salmata min abi huraira abu salma ya shi daga abi huraira Allah ya radda shi kenan wannan masmu ne daga sahabi zuwa sahabi hadisi na 1223 al-imam yake cewa haddathana muhammad ibn al-musanna haddathana usman ibn umar akhbarani ibn abi zaib an sa'id al-maqburi qala abu huraira yake cewa yaqulu an-nasu mutane suna cewa aksar abu huraira ya yawaita wajen sha'anin rawaito hadisi falakitu rajulan sai na gamu da wani mutum faqultu sai nace bima qara'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bariha fil atama mi manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta daren jiya a cikin sallar lisha faqala yace la adri ban sani wa namance faqultu sai nace lam tashahada baka halarce ta baqala bala yace haka ne na halarta yace lakin ana adri yace sai dai ni na sani qara'a surata kaza wa kaza ya karanta surar kaza da kaza shi ma'aiki alayhi salatu wassalam a ciki shi kaga abu huraira yana ce ne yake nuna dai cewa yana da kuwwatin zakira ya yi su karhin kwakwalwa da karhin rikewa yace amma asarkin al-imam ibn al-mulaqi ne yake cewa al-hafiz rahimahullahu ta'ala yace amma asar da aka rawaito na umar da yake cewa indila ujjihizai shi wa dana fi sala ina shirya ma ya kana a cikin sallah ibn abi shayba rawai ya rawato shi daga habsu daga asim daga abi usman an-nahdi yake cewa umar yana cewa indila ujjihizai shi wa ana fi sala yana cikin musannaf hadisi na 7951 hadisin uku ba ya gabata cikin babu man salla bin nasi fa zakara hajatahu wanda yake salla tare da mutane kuma ya tuna bukata shi bukhari a kalkashin wannan baban ya kawo shi hadisi na 851 mun yi sharhin shi yasa muka wuce shi amma asar na umar ya kawo shi ne cikin abin da ya killa fihi tafakkur abin da tunani yana karanci cikin shi ya yazkur fi nafsihi ambata cikin ran shi azkur fulana akhraja fulana wa ma'ahu kaza min al-adwana ya huta yana da kaza na adadi sai yazo akan tunanin shi yazo a cikin wannan shine yake nihi kuma a cikin wannan hadisin cewa annahu aksara min al-ilmi yana yawaitawa ga ilami wa kana hafizan lahu ma'ana abu huraira yana yawaitawa cikin sha'anin ilmi gashi har sahabbai ma suna fada kuma ya kasance mahardaci ne mai kiyaye abin da ya saurara yace wal iksaru laysa aiban yawan kawowa ba aibu bane wasu daga cikin mustashriqun da yahudawa suna suka abu huraira cewa ya yawaita ya me yasa yin hadisai sahabbai kawo hadisai masu yawa da qur'aniyun da wanene sun tsana abu huraira kab cikin sahabbai ba wanda suka tsana kamar abu huraira dan shi ya kawo yawaitin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suke mishi ƙarya shi yasa wani makiyin Allah ya yi litafin shi abu huraira shaykhul mudira wa inna ma yakunu aiban fihi abinda zai kasance aibu ne yawan kawo hadisai qillatud dabd in an samu karancin harda bai rikewa fa kad yakunu minan nas ghayru muksirin min al-ilm wala dabd lahu za a samu cikin mutane wanda ko dan kadan kin ma bai rikewa kamar wannan mutuna wanda gashi aya sura 1 ce ta jiya da daddare alisha da aka karanta ya mance mi ma aka karanta wa fihi kuma a cikin hadisin mun fahimci annahu qad yajuzu an yanfi fi ila shay'in am mallami hikimuhu ana iya kore wani abu ga wanda bai kyautata shi ba wanda bai kware wani abu ba ana iya kore mishi shi dan abu huraira yake cewa lam tashahada baka halarci sallar ba kaga nan gurin mutunan nan ce ma abu huraira eh na halarci sallar yace a baka halarce ta ba tunda has qira amma da annabi ya karanta baka rike ba kenan kaga yake nuna cewa wanda bai kyautata abu ba bai kware cikin wani abu ba ana iya kore mishi shi gaba daya a ce baka ma iya kaza ba ana nihin baka kware a cikin shi ba yaruidi tamman yana nihin cikakke sai wannan mutun yace na halarta kamar yadda za a ce ma wani mai sana'a idan bai kware cikin sana'a shi ba ma sana'a ta shi an baka aikata komai ba ana nihin baka kware ba cikin ta haka nan mai zance a ce mishi ma qulta shay'an baka ce komai ba ma'ana in ya kawo magana da batta da amfani ko ba ta bada amsa ba wa qawlu rajuli abi huraira wannan mutun da yace ma abi huraira la adri ban san ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta yana nihin cewa wannan mutun yana cikin tunani cikin sallar shi shine mahallu sharikin bukhari tunda har bai kawo ba cewa bai tuna ba a yau yau kinna abinda aka karanta jiya da daddare bai rike ba yake nuna yana cikin tunani falizalika lam yadir ma qara'a bihi rasulullah shi yasa bai san ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta shi yasa kamar da muke faɗa malamai sai da istinbadi ake huddo maqasudin malamai da alqur'ani kalkashin hadisi a huddo mahallu shahid na fuqaha'u da malaman hadisi yace to idan wannan ya tabbata fal fikr fi salati amrun galibun tunani cikin sallah wani lamari ne wanda yana rinjayen mutun layu mikin al ihtiraz min jami'i bai yiwa a ce mutun ya magance shi gaba daya a ce yayi sallah daga farkonta har karshe tas take ba wani tunanin da ya bujuro mishi ba a bai yiwa yace limaji alallahu li shaytani min sabili dan Allah ya sanya ma shaytan hanya ila tazkirina ma wasihina ita tuna mana abinda zai mantar da mu game da sallan mu yace wa khairu mashtagal bi salatu munajatul jalil jalal jalaluhu mafificin abinda mutun dai zai shagarta cikin sallah shine ya shagarta da ganawa da Allah sannan bayan tunani cikin tsaye da haddi cikin tahaddin Allah kamar tunani cikin raba zakka da raba sadaka da sha'anin yaki da makamantansu kamar ma'ana abinda ake nihi abinda dai bawa zai yi kokari ya zamana tunanin shi cikin sallar shi da zai gitto mishi tunani ne na sha'anin addinin shi ba na duniya ba ya rika tunanin wata masala ta ilimi ya rika tunanin wani bahasi na ilimi ya rika tunanin wani abu na addini ba tunani ba na duniya na bar shagon nan yanzu masayan suna can ana tsaye ana ta jira na wannan shine abun zargi shine abun gudu amma ga annabi alayhi salatu wassalam kaga yayi tunani amma na raba zakka ne na sabki haƙin jama'a ne ga Umar yayi tunani amma na minene ne na sha'anin gyaran yaki ne na zuwa jihadi ba tunani bane na duniya kamar yadda Umar ya aikata Hisham bin Urwa ya rawaito daga baban shi yake cewa Umar yana cewa ni la asub jizyatul baharini ina lissafa jizya ta baharini ina cikin sallah kaga shi ma duka aiki ne na alkhairi yazo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sallaa raka'atayn la yahris fihi ma nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wanda yi sallah raka'a bi wanda bai yi zancen zuci ba a ciki an gafarta mishi abin da ya gabata nan ba li hasbi alal ikbali ala salat dan annabi ya zaburar da mu ga mu fuskanci sallolin mu wale ji da shaytan fi zalika bima ragabuhum fihi dan saboda shaytan yayi iya kokari yana iya kokari akan ya kwadaitar da mu mutuna wasu abubuwa na duniya dan kan mu samu wannan gafarar da annabi ya faɗa cikin wannan hadisin kenan in kai tayi ba ana nihin ba dan adam ya kasance cikin tunanin bayya zawwa a tunanin yana zawwa amma yana kokarin gusar da shi yana zawwa kana ya kashe haka nan ake so amma ka kiyaye shi gaba daya wannan bai yiwuwa yace amma fadar shi da yake cewa shaydan yace ma bawa tuna kaza da kaza Abu Hanifa wani mutun ya zo mishi qadrafa amalan summa gabanu a makani sinina wani mutun ya zo ma Abu Hanifa qadrafa amalan ya daga dukiya summa gaba an makani sinina san ya bace daga gurin shi ya bar gurin shekaru masu yawa falan man sarafa nasiya inda ya taho sai ya tuna gurin da ya aje wannan dukiya a cikin wannan a cikin gurin da ya boye ta sai ya tuna ma Abu Hanifa shi wannan mutum da ya zo dukiya ce mai yawa ya aje ta amma ya mance inda ya aje ta a cikin abun nan kinshi a cikin gidan shi ko a cikin ma'ajiyar shi sai ya zo ya ga ma Abu Hanifa tabarrukan bi ra'ayi yana neman albarka da ra'ayin Abu Hanifa dan saboda malamai ne masana Allah cikin lamarin duniya kama tambaye su zakai kuma su baka taujihin da yahi naka yace wa ragbatan fi fadl du'a idan yana kwadayin Abu Hanifa ya mishi addu'a sai Abu Hanifa yace mishi tawadda hazihi al-laila wa salli kayi alwala cikin wannan daren kayi sallah wa akhlis an-niyya ka tsarkake niyya fi salatika cikin sallarka lillahi ga Allah wa farriq albaka min khawadir dunya ka kakkade zuciyarka daga dukkan wani tunani na duniya wa min kulli aridin fiya da duk wani abin da zai bujuro maka kai sallah raka'a bi cikin wannan daren yayin da dare ya zo wannan mutum sai ya aikata abin da imam ya umarce shi yayi iya kokarin kada ya samu tunani na lamarin duniya a zuciyar shi sai shaydan ya zo mishi yake tunar da shi cewa ai dukiyar nan taka guri kaza ka aje ta fa wajadahu sai ya tuna inda ya aje ta yayin da sahiya tayi sai yayi sabko wajen Abu Hanifa yace mishi ai na samu ma dukiyar da kaga da na take maka magana sai Abu Hanifa yake ce mishi qadartu anna shaytana sai yarda yace na san cewa shaydan zai yarda akan ya tunatar da kai inda dukiyar nan ta bace gami da ya hana ka da ikhlasin da na umarce ka cikin sallah kuma ya iya kokari akan ya fuyi sulhu da shi akan ka tuna dukiyarka ka manta da ikhlasin da nan maka umarni cikin wannan dare dan saboda ya shagaltar da kai gami da sallarka. Abu Hanifa ina ya dauki wannan da wannan hadisin yayi istidlal ya bashi wannan lakanin ne je kokari zai samu dukiyar shi. Sai ƴan zama mazauna gaba ɗaya suka yi ta mamaki gami da karhin tunanin Abu Hanifa yadda ya huddo wannan ma'ana ni tsatsa kalkashin wannan hadisi. Ibn al-Jawzi ya kawo shi cikin al-Azkiya. Ibn al-Jawzi yana da littafin sunan shi al-Azkiya, ya kawo abubuwa na zaka'i da kaifin hankali da basira. Wannan ɗaya ne daga cikin littafi ne mai kima sosai, malamai suna da irin wannan diyawa, Allah musu rahama. Ibn al-Jawzi ya kasance marubuci ne Allah mashi rahama wanda Allah ya bashi tafannuni cikin rubutu. Yana bayan al-Azkiya kuma yana da akhbarul hamqa, labarin mahaukata wanda kuma akasin wancan ne wancan abinda suka aikata wanda ya kasance karshe ne wajen zaka'i irin wannan na Abu Hanifa da makamantan shi. To kuma na hamqa karshe ne wajen wauta da hauka da rishin sanin ya kamata. Kisso shine ya hada irin wa'annan. A nan gurin al-Imam da yake cewa al-fikr fi salati amrun galibul kiwamu sunna, Allah mashi rahama yake cewa wanda mai sahih al-Bukhari muka ce dan shi ya fara shi ya idasa, yace tunani a cikin sallah babu wanda za a yi a ce ya kauce ya magance shi gaba ɗaya, babu, dan saboda shedan ba zai barka ba sai yayi kokarin ya samu kaso cikin sallarka. Abinda dai ake so kai iya kokari tunanin in yazo ka kawar da shi, kai kokari ka zubda shi. Shi tabbatacce ne shi ba irin na mukama ba ne. A nan gurin da yake cewa in ji al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar da yake cewa ya kulu nasu aksara Abu Huraira, mutane suna cewa Abu Huraira ya yawaita. Ai al-Imam al-Baihaqi ya huddo a cikin murkhal al-murkhal ila kitabus sunan lillahi na al-Imam al-Hafiz al-Baihaqi rahimahullah, daga hanya Abi Mus'ab, daga Muhammad ibn Ibrahim ibn Dinar, daga Ibn Abi Zaibi da lafazin cewa innan nasa qalu qad aksara Abu Hurairah min al-hadisi ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yace mutane suna cewa Abu Hurairah ya yawaita kawo hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace wa inni kuntu alzamahu li shaba'i badni, ni ina alzumtar annabi sallallahu alaihi wasallam dan cika cikina, ma'ana daga na ciki na cika ba neman duniya nake ba. Kaga wannan ƴan qur'aniyun da makiya Allah da mustashriqun suna mata muguwar fahimta, rishin fahimtar larabcin zai sa ka mata muguwar fahimta cewa ina lazumtar annabi sallallahu alaihi wasallam badin, sai su yi tunanin cewa lamul kin lamul ta'alil ce kawai ina bin annabi dan maslaha ciki na ya dauka. Kenan kawai maslaha shi da yake bin annabi ba dan ilimin ba dan a bashi tuwo. To wannan fassara suka mai suka bashi muguwar ma'ana suke suka Abu Hurairah. Amma abin da yake nihi na dangana kawai abin da ciki na ya dauka, ba he na nemi dukiya ba in tara ba. Ya faɗi a wata ruwaya cewa ƴan uwana na mutanen Ansar aikin garka da gonakan su ya shagaltar da su na Madina na Makka, kai su kuma na Madina kasuwancin su ya shagaltar da su, shi kuma ya lazumci Annabi alayhi salatu wassalam akan kawai dan abin da ya samu na cikin shi. Yace sai na gamu da wani mutum yake cewa bi ayu sura he kawo hadisin har zuwa ƙarshe wanda Bukhari ya hudo shi daga Abi Mus'ab. Yace ban gani ba ta cikin wannan hanya Bukhari kama al-Imam al-Baihaqi yana nihin tabi'a darafu khalfa innahu zakarahu, ya ambace shi da bayanai da ya kawo al-Imam al-Baihaqi. A nan gurin sai Khatima raskwana da al-Imam al-Hafiz yayi kamar yadda ya saba, mun kare kitabul amal fi salah. Al-Imam Ibn Hajar yake cewa ishtamalat abwabul amal fi salati min al-ahadith al-marfu'a ala 32 hadisan. Hadisin littahin wannan kan mi tunanin hu al-Hafiz Ibn Hajar wannan littattafan abubuwan da yake kama nan na raskwanan nan yadda ka san za a tambaye ka a cikin suratul Fatiha haka yake zubo maka su, ba wai dan ya karanta kitab in ya wuce bane tsayawa zai ya kilga ya ce kitab hadisi nawa ne, asar nawa ne, ya koma muslim ya dogo a dukkan su hafiz ne yana hardace da su, har da kutubus sitta su karamin harka ce wajen su, karamin abu ne a wajen su har da kutubus sitta, ba ma Bukhari shi kadai ba. Yace Allah istamalat abwabul amal fi salati, abwabul amal cikin as-salati ya kumso al-marfu'a alaysa ni summa hu Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Nisa'i da kutubu sitta ko tis'a ma han musnad na Ahmad mai hadisi 40,000 yadda makaranci yamma Qur'ani ko harafi aka kara suna iya hudda shi, ko harafi aka kara, ko wasali aka canza suka ce maka ba haka bane. Shi yasa suke wallafa, zaka ga shi wajen duk wanda ya san, wa san wanda yake cikin marhala ta bahasi ko yayi bahasi, ya san meye bahasi. To amma ka ga wannan littafin a ce mujallad 30 ya kasance yayi shi tun daga harko har karshe, har yau baka isa ka samu kuskure ba. Kaga wannan me yake nuna maka bayan ikhlasi da taimako na Allah na cewa da kuma cewa an san abin da ake cikin fannin. Shi yasa da an yi idlaqin hafiz bayan shi babu wanda ake nihi sai shi. Yace abwabul salat ya kumshi hadisai marfu'ai daga Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi 32 wanda yake mu'allaqa cikin su sittatun guda shidda ne kawai, sauran dukkan mausulai ne. Wanda an maimaita shi a cikin nan da ma sauran wasu kutubikin a gaba ko abin da zai zo, hadisi 23 ne, sauran dukkan su tatattu ne wanda anan kadai ake samun su. Muslim ya dace da huddo su ga baki daya, ya huddo su kamar yadda Bukhari ya huddo, banda hadisin Abu Barza cikin kissar infilatu dabatihi da dabba shi ta tsire, da hadisin Abdullah ibn Amri wanda annafqa fi sujud busa cikin sujada, da hadisin Abi Hurairah cikin riko tsatso cikin gindi Muslim bai huddo shi ba, da hadisin karatu cikin sallar lisha wanda wancan mutun yace ya manta shi ma Muslim bai huddo shi ba. Yace wa fihi min al-asar an sahaba wa tabi'in sittatu asar, asar na sahabbai da tabi'ai a cikin maganganun su ko ayyukan su guda shidda ne a cikin kitabul amal fi salah, wallahu a'lam. Wannan shine karshen kitab din, a gaban insha Allah sati mai zuwa zan mutashi ba kitab sabo cikin kitabus sahawi, babu ma ja'a fi sahawi idza qama maraka atayr farida. Kaga wannan yake nuna mana ƴan uwa dukkan karatu mutun da zai ga littattafai ga sunan jingimul tattafan da ake yi gaban malamai, wanda bai yi ko rago ko mai kasala sai ya ta tunanin wannan littattafan duka yaushe mutun zai kare su, sai ya ta wannan tunanin shedan yayi ta samu shi, in je ana yi babu abin da yake su sauki. Yanzu kaga sai sati ne ake, amma kaga yanzu har wajen hadisi 200 da wani abu, to ina inda a ce kullun ne ake, kullun ne ake, ko kuma ma ya kasance a ce ana da himma sahe da yamma mutun yake, sahe da yamma mutun yake, lokacin da taimakon Allah muka yi su duka da su da nafiqi sahe da yamma ne, sahe da yamma. To in ya kasance malamai suna da kokarin kiyaye lokacin su, lokacin su yafi kowa na albarka, lokacin kowa albarka. Shi yasa da koyarwa yanda zan kawo muku fa'idodi cikin su, kimatul zamani indal ulama, kima zamani a wajen malamai, yadda suke jin kima su. Jahili shine bai san kimar lokaci ba, amma duk inda malami yake ya san kimar lokacin shi ba abun tahiyarwa a banza bane, sakan daya ba abun tahiyarwa bane. Kakan al-Imam Ibn Taymiyyah al-Jadd ya kasance yana nazari yana karatu har lokacin da zai shiga dush, sai ya ba dan shi yace amshi je ka tsaya bakin kofar dush din, kana daga muryarka kana karanta kan lokacin wankan nan da nake tahi a banza, yana daga murya yana karanta mashi, in ya fito shi kuma ya amsa ya ci gaba. Mun ga Ibn Abi Hatim yadda ya ba mu labari da baban shi har cin abinci suna yi suna muraja'a hadisi, ba zai tahi a banza ba. Alaikum to sauran jin wa'azi ko jin wasu fa'idodi babu lahi, amma Qur'ani shi bai yi mishi haka nan, dan saboda shi ana son mai da hankali tamaman a gare shi. In ka sa shi kana cikin wanka ko ba zai ba ka mai da hankalinka tamaman akan shi. Ya hi rike abubuwa ba duka lokaci suna kokarin kan lokacin su ya tahi a banza. Haka Ibn al-Jawzi wannan da muka karanta jiya da daren nake karanta ba labarin shi da yake bamu a cikin wannan kinshi, cikin akwai litahi ushaqul kutubi, shi ma zan ka fa'idodi cikin shi, biyar da malamai suke da bege da wannan kaunar littattafai ushaqul kutub. To a cikin Ibn al-Jawzi Allah mashi rahama in ya kawo maka lisahi da tarihin yadda ya nemi ilimi zaka yi mamaki, ya kwashe wajen safa wajen nawa yana baka labari tsakanin shi da ma'aihin shi yadda ya nemi ilimi, kuma yadda har Allah ya sa ya tara shi, kuma bayan har ya tara shi yadda yake tahassur akan wasu ayyuka, yake kokarin akan duk wasu ayyuka, duk wani nau'i na ayyuka yana kokarin a ce ya hada shi. Eh wannan da yake Bukhari mun je karshen babe ne, zan karanto wasu ƴan fa'idodi a cikin abin a cikin wannan littafin da karanta al-mustadrif fi kulli fannin mustadrif, wanda ran nan mun fara karanto wasu fa'idodi cikin abin da ya shahi namun daji. to a yau ma cikin farkon baban shine al-babu sani wa sittun fi zikir dawab wal wuhush wa tayr har zuwa karshe wanda ya kawo ambaton wasu dabbobi da namun daji yadda yake kawo khasa'is kin su kuma anwanu wannan kun san ko menene dan saboda duwan su wanda suka kasance malaman mu mutanen mu magabata masu harauta na musulunci ba haka bane da ka suke shiga daji a duk wata dabba duk wani naman daji sun karance shi sun san khasa'is kin shi sun san tsarin shi sun san yadda yake tahiya kuma sun san yadda zasu mu'amalance shi sun san yadda zasu kama shi ba haka bane irin naman ɗan yanzu da ka zai shiga daji har zai halaka kanshi ma sai je fada wani abin da zai halaka shi to shi yasa idan muna karanta zakka san duk wanda ya san wannan duk mai farautar da ya san wannan cikin haske zai shiga daji kuma ya mu'amala da naman daji mu'amala kyakkyawa nan gurin a harful hamza mu saurara da kyau ya kawo farko ya kawo shugaban dabbobi shine al-asad zaki zaki yana daga cikin namun daji da dan dogon zace da ya kawo har zuwa ga tsallakewa fa'ida ne na kawo yace wata ruhu ummuhu qidatun min allah al-ada zaki ma aiye shi in zata aiye shi kawai nama ne take yaddawa ba da bane wanda cikakken halitta yana qidatu lahamin take yaddo shi wa tastamiru taharusu salasu ayyam ta ci gaba tana gadin shi kwana uku tana tsaye a gurin shi summa yati abuhu sannan sai baban shi yazo kenan kaga cikin ma'aikiyar mace mu kun ga ai mace sai ya wuce wannan marhala ta qidatu laham ya kai sufa shi ta hadu da danyi so ake aiho shi a mutun ya huto da ran shi to amma shi zaki a qidatu laham kin ake yaddo shi tai kwana uku tana tsaye tana busa kan shi sannan sai ma'aikin shi yazo ya busa gaban shi gabaki daya dada sai sura shi ta kama gaba daya anan gurin summa ta turdu sannan sai uwar shi ta bashi nono wa tastamiru aynahu idan shi sai ya ci gaba a rihe ba budewa har zuwa kwana bakwai rada sai ya bude idan shi wa qimu ala tilka hala mayna abi sai ya zamana a wannan halin a cikin wannan halin a gaban ma'aihiye shi da ma'aihin shi sai yayi wata shidda kenan kaga wannan sauran marhalar da ake a ciki shi amma a hili ne yake hutawa yayi ta uwar da uban suna tsaye suna gade shi summa yatakallafu al-kasaw ba'da zalika sannan daga bayan wannan kawai yana tashi neman na kanshi yake tashi bai zama sai an bashi walahu sabrun alal ju'i wal adish yana da matukar hakuri akan yunwa da ishruwa wa inda hu sharafu nafsin kuma akwai shi mutunci da kamun kai yuqalu ana cewa innahu la ya'udu farisatuhu bai ya komawa zuwa ga ko sauran shi saura ko nashi bai ci ba na wani ba sai sabuwan kamu in yace ya bari yanzu bai koma kuma yace in an jima ya dau sauran in ci a in ya yadda sauran he dai wasu can gurin su kare su wannan su ci wala yakulu min farisati gari kuma asalan ma bai cin farautar wani shi wala yashrabu min ma'in wala ga fihi kalbun bayyashar ruwan da kare yayi lallage a cikin shi wa fi zalika yaqulu shi yasa wani mawaki yake cewa sa'atruku hubbukum min ghairi bugdin wa zaka li kasrati shuraka'i fihi idza warqa azbabu ala ta'amin rafa'tu yadi wa nafsi tashtahihi wa tajtanibu al-asudu wurud ma'in idza kana al-kilabu yalagna fihi a baiti na karshe yace zaki yana dauke hannun shi yana yi ma wata mace ce wannan yace sa'atruku hubbukum min ghairi bugin zan bar sanki ba dan banda sanki ba sai dan saboda naga akwai abukan tarayya wajen sanki idan kuda ya fada cikin abinci dage hannuna nake ko mun san da nake mishi yace kuma ki sani zaki yana kin ruwan da kare yayi lallage a cikin shi ma'ana abukan zawarcin da suke zuwa a karnuka na dauke su kare yayi lallage cikin ruwa ba ni in meka hannuna in cikin shi yace zaki yana bar ruwa yana jin ishruwa zai bar wannan ruwan tukar an ce kare yayi lallage a cikin shi yace wa iza akalan hashanashin idan yana cin abinci tisga ne yake wariquhu qalilun jiddan yana da karancin miyau sosai shi yasa ake siffanta shi da warin baki kuma ya kasance yana da sadaukantaka kuma yana da karamci na daga cikin shaja'a shiga bata zuwa ga lamurra da rishin kula da lamarin wani bai shiga lamarin wani na daga cikin wannan kin shi kuma tsoran shi annahu yafirru min saubid diki ya sautin diki yana gudun wannan kin kare sautin abin ga zakara kukan zakara bai san kukan zakara da musa wadansu da tasa wai tahayyaru inda ru'yatin nar yana dimauci a lokacin da ya ga wuta na daga cikin karamcin shi bayya kusantan mace lokacin da ta kasance tana haila wakila wasu kace aina idu billahi idanuwa guda hudu dabbobin daji guda hudu wanda da daddare idan su yana gani kyar ainul asadi idan zaki wa ainul namr da nada musa wa ainul saram da na musa wa ainul afa da idan macijiya wannan guda hudun idan su da rana da daddare duka daya ne suna gani kyar ba abinda bisu gani wannan abun ga kin shi yace daga cikin khawas kin shi wa min khawasihi na daga cikin khawas kin shi shi zaki yace anna sautuhu yaqtulu tamasi, sautin shi yana kashe wannan guza, sautin shi guza da take cikin tabki daga taji kukan zaki din mutuwa suke. Wa shahamuhu matsala kenan, kaga nan gurin sanin wannan me yake taimaka ma ƴan farauta daga sun kawo ta bakin wannan in suna son kama guza. Mun san ai cewa mataccen mushin ruwa halaka ne, kenan daga an kawo zaki kusan tabki in yayi kuka duka mutuwa su yi a shiga a doko. Yace wa shahamuhu mantali bihi yaduhu lam yaqrabuhu sab'un, yace man zaki daga cikin khawas din shi, man zaki duk wanda ya shafa hannun shi da shi namun daji babu wanda zai kusance shi. Kenan kaga ya kasance alama ce ta cewa matukar ka samu man zaki mai farauta ya shafe jikin shi da shi, in ya shiga farauta ko kura ba zai ta kusance shi ba. In yana kwance cikin daji ko maciji ko wata dabba ko wata kunama ba abin da zai kusance shi, dan yana shahada man ogan nasu. Yace wa miraratu zakara minhu tahillul maquda, yace madaciyar namijin shi, madaciyar namijin zaki tana warware namijin da bai kusantar iyalin shi. Madaciya, akwai madaciya cikin dabba, cikin timbin dabbobi, to ta zaki in an kasance ana cin ta, duk wanda ya ci ta namijin da rauni ya kai da bai biya ma iyalin shi bukata yana biya musu. Walahamhu yanfa'u min alfajili, naman shi yana magance shanyewa bangaren jiki. Kaga walahamhu yanfa'u min alfajili, naman shi yana maganin shanyewa bangaren jiki ko tansun ko makamantan su. Wa idza wudi'a qit'atu jildihi fi sunduqin lam yaqrabu hususun wala arda, idan aka dauki naman shi aka nasa cikin wani sunduki to ko wata tsutsa ko gara har abada ba zata ci wannan kayan ba. Kenan ko wake ne ko hatsi ne ko wani kaya ne ko wani titi ne ko mi ka tattara cikin wani sunduki ka dauko naman zaki kan nasa, gara ko tsutsa ba su kara tabo wannan kayan. Wa idza wudi'a ala jildihi garhu min as-saba'i tasaqada sha'ruhu, idan aka dauki naman shi aka dora ma wata dabba daban duk gashin jikinta sai ya zube. Wa huwa min alhayawanin allazi ya'ishu alf sana, yana daga cikin dabbar da tana iya shekara 1000 kamar yadda malamai suka faɗa. Yace wa alamatu zalika kasratu suqudi asnani, alama wannan zaka gani tsohon zaki ko haƙorawa bi yawan faduwa haƙoran shi, wannan zaki kenan. Khasa'is kin shi da khawas kin shi, na gaba a gulguje sai raqumi. Yace babu abinda Allah madaukin al-ibl ya kawo harful hamza al-asad al-ibl al-arnab al-arda kaza har zuwa ƙarshe. Yace Allah madaukin sarki bai halici dabbobi wanda suka yi raqumi al-khairi, in hamalat asqalat, in an dora mishi kaya akwai dokan masu yawa, idan zai yi tahiya zai yi bulaguro akwai tahiya mai tsawo, idan an tatso shi sai ya kwadda, wa in naharat ashbat, in an yanka shi sai ya kwadda gida. Yana daga cikin dabbobin da diya ne, da ne wanda ya san diya wuce, hatta kila har ake cewa la yanzu ala ummihi, bayya kusantar ma'aiyyar shi ko kuma kanwar shi ko yar uwar shi. Raqumi bai kusantar dabba, mun san dabba ce ba ruwan ta sidan akuya ba ruwan shi da uwar shi da kanwar shi da sauran su, to amma raqumi yar uwar shi da ma'aiyyar shi bayya kusantar su ko babu mace, hatta kila har ake cewa inna ba'dul arbu, wani daga cikin kauyawa sa tara naqatin bisobin yarihi wata taguwa da tuha. Mun sani cewa shi raqumi saduwar shi da iyalin shi ba saduwa bace ta gaban kanshi, sai an kwantar da ita an kawo shi an sa shi bayyayi ta gaban kanshi. Summa arsala alaiha, to wannan wani ba kauye da ya dauko taguwa sai ya lullube ta ya rihe ta, yaje ya kawo wannan dan taguwa, danta ne sai ya kawo ya dora ta mata barbara. Fara ma arafa zalika, yayin da wannan raqumin yana sabka daga bisan ta aka bude ya gama aihiye shi ce, sai da ya kama azzakarin shi ya cire da karhiyar yadda. Summa haqada ala sahibi, kuma ya buwan nan mutuna ya makure shi sai da ya kashe shi nan saboda ya mishi abin da bai abin nan. Yace walaysa lahu mararatan, ya kasance shi raqumi bayya da madaciya ko daya. Kaga mun ga tazaki yana da madaciya, dabbobi kowanne yana da madaciya, raqumi bai da madaciya. Walizalika kasura sabruhu, saboda haka yake da yawan hakuri, yake da yawan hakuri. Daga cikin khawas din shi Ibn Zuhair yake cewa akalu lahamu yazidu fil ba, cin naman raqumi yana ƙara sha'awa. Wafil inaz, yana ƙara miƙewa gaban namiji ba'dal jima bayan saduwa. Wa bauluhu yufiqu sakaran, bawalin shi yana tarar da mai maye, idan an samu wani ya sha giya yayi tilib aka bashi kutsarin raqumi ya sha sai wartsake. Wa waburhu idza uhriqa wazurra, gongakin shi gashin shi idan aka kona gashin shi aka zuba a bisa wani jini dake zubawa zai yanke zai tsaya kai tsaye. An ko wata wuka ko wani rauni ko wani an yi aksiden jini yana ta zuba ya ki tsayawa, in aka wangakin gashin raqumi aka kona shi aka kawo tokak aka zuba sai ya tsaya. Wa quraduhu izaru bida ala shiqin yazulu ishquhu, kuma daidai wangakin naman shi daidai naman maccan naman nono na maccan nonon maccan in aka ciro naman aka rata yama wani mai bege sai ya kasance begen shi gaba ɗaya ya tafi ya rabu da shi kazuwini yake cewa iza ata alal arda a wannan abun gaci al arda gara al imam al kazuwini yake cewa ilmi ne mai zaman kansa hayatul hayawanatul kubra rayuwar dabbobi wanda ya kasance in zai zano ma dabbobin wasun yayyayi ma ba zaka gane su ba suna da yawa da al hasharat da ad dawab da wannan wajen mujallad hudu kuma duka irin wannan dan tsakurarwa ne yayi kazuwini yake cewa iza ata alal arda sanatun nabata laha janahani ita gara daga cikin khawasinta da khasaiskinta idan ta kasance ta shekara guda shekararar gara hukuke yake huto mata yace dawila ne masu tsawo ta diru bihima sai ta tashi ta zama abun nan ta zama kwari wai kada ana cewa inna haddabatu lai ita ce dabbar da ta nuna ma aljannin mutuwa annabi Sulaiman alaihi salam na daga cikin sha'aninta tabni li nafsiha baitan tana gina ma kanta gida na ita na haki sai ta tattara wannan hakin irin gidan ankabut irin gidan rozo munkharida min asfalihi wanda daga kasa ta tsaga shi ila alahu zuwa saman shi kuma daga kowane bangaren shi ta yi shi wanda kare ne daga nan gurin sauransu na farko in sun zo suke ganewa cewa wannan gidan yal uwasu ne gara war ana wawisi limautahum kuma a cikin irin shi suke binne matattun su su gara kamar yadda ga muku rayuwar su suke yadda ka san kai alamu ne mai zaman kanshi yadda ka san kai dan adam kuna rayuwar ku Allah ya shiryar da ku da muke mutun ya tashi ya girma yayi wayo yayi hankali yayi arme in mutun ya mutu abin ne ayo duka wannan abubuwan Allah wace Allah shi yayi halitta ba ta dan adam kadai fahada shi yayi halitta kuma ya shiryar da halittun halittun gaba ɗaya ba wai dan adam kadai ba kowanne Allah ya tsara mishi yadda yake rayuwar shi ba mu kadai ba ta mu kadai muka sani in mun san ta sauran dabbobin zan musallama ma Allah yace wannan mul adu ha daga cikin dabbobi wannan tururuwa ita ce makiya abukiyar gaba ta wannan ta gara wa huwa asgaru minha kuma tahi ta kananta fa ya ati min khalifi ha sai ta zo ta bayan ta wata milu ha sai ta dauke ta wishi biya alhajiri ta je da ita hajiranta idan ta zo mata yace li annahu iza ataha mustaqbilan idan saboda idan ta zo mata gaba da gaba la ya galibu ha ba za ta rinjaye ta ba ta hi karhinta tururuwa da gara abukan gaba ne duk inda ta ganta tana kokarin to ita tururuwa ta daugara he ta kai gidanta a matsayin farauta to amma ba gaba da gaba ba he dai ta biyo ta bayan ta ba tare da ta ganta ba ta dauke ta subunta ta dauka ta kai gidanta in ta zo gaba da gaba har abada ba za ta iya daukan ta ba yan zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah madaukin sarki ya mana gafara assalamu alaikum warahmatullahi